بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Lahadi. A yau muna 5 ga watan Zulhijja, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da yau muna 1 ga watan 6 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasin mu na 16 a cikin wannan littafi na Al-Aqidatu Tahawiyya, wallafar babban malami al-imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Tahawi, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi, darasinmu na baya mun tsaya kan lamba ta 38, wadda shine bayani akan miraji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wadda muka ji abinda Allah ta'ala ya haikaito mana a cikin Alkur'ani dangane da Isra'i da Mi'raji, da kuma abinda ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da kuma bayanai da malamai suka yi akan wannan qadiyya ta Isra'i da Mi'raji. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Za mu tashi kan lamba ta 39. Malam yake cewa wal haudul ladhi akramahu Allahu ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haq. Wal haudul ladhi akramahu Allahu ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haq. Malam yake cewa tabki wadda Allah ta'ala ya karrama annabinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi, domin ya zama dauki ga al'ummarsa, wannan gaskiya ne. Wannan bayani akan abin da ya shafi al-haud, tabki, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar mana a cikin hadisi, wadda hadisai masu tarin yawa suka yi bayani akan wannan haudi, wannan tabki da Allah ta'ala ya karrama annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi domin tausayawa ga al'ummarsa, kamar yadda ya zo a cikin hadisai. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito, sannan Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta hadisin. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna li kulli nabiyyin hawda wa innahum yatabahuna ayyuhum aktharu warida wa inni arju an akuna aktharuhum warida. Manzo Allah yana cewa kowane annabi yana da tabki ranar tashin alkiyama, wadda Allah zai bashi domin ya zama dauki ga al'ummarsa. Kuma ran tashin alkiyama annabawan za su yi kamar gasa wanne ne cikinsu zai fi yawan masu zuwa su sha daga wannan tafkin, mana wane ne al'ummarsa suka fi yawa. Inda ai kowane annabi an bashi ne domin al'ummarsa, ko al'ummarsa kuma su ne wanda za su zo su amfana da wannan tafki din. So kowane annabi yana fatar al'ummarsa su zama su suka fi yawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yace kuma ina fatar in zama ni ne gaba da su baki daya, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To wannan tafki da Allah ta'ala yayi alƙawari ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, malamai sun yi bayani akai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani akai a hadisai masu yawa. Daga ciki akwai hadithin Bukhari da Muslim daga sahabi Anas dan Malik, Allah shi kare da a gare shi, wadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna qadra haudi ma baina aila wa san'a min al-yaman wa inna fihi min al-abariqi bi adadin nujum. Manzo Allah yake cewa tazaran da ke tsakanin wato fadin haudina girmansa kamar tazaran da ke tsakanin garin Aila ne da kuma San'a a kasar Yaman. Fadin ya kai girmansa ya kai tsakanin garin Aila da kuma San'a, dukan su da suke karkashin kasan Yaman. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai kofuna a ciki wanda yawan kofunan ya kai yawan taurarin da suke sama. Kaga kenan Annabi na nuna maka cewa babu turereniya, babu jiran cewa na matsa shaka bani kofin wajenka, saboda yawan kofin ya kai yawan taurarin da suke sama. Sannan kuma wato shi haudin yana da fadi, fadin da ya kai tsakanin garin Aila da kuma San'a a kasar Yaman. Sannan akwai hadithin Imam Muslim daga sahabi Thauban, Allah shi kare da a gare shi, yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da yaya ruwan da ke cikin wannan tafkin ya yake. Annabi sai yace ashaddu bayadan min al-laban, yafi nono fari, wa ahla min al-asal, yafi wato zuma zaki, yafi nono fari, sannan kuma yafi zuma zaki. Sannan akwai hadithin Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam al-Hakim daga sahabi Thauban, Allah ya kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace haudi min Adan ila Aman al-Balqa, haudina fadinsa ya kai daga garin Adan zuwa garin Aman, ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban, ruwan cikin yafi nono fari, wa ahla min al-asal, sannan yafi zuma zaki, wa akwabuhu adadu nujumi sama, yawan kofunan ciki yawan taurarin da ke sama, man shariba minhu lam yazma ba'dahu abada, duk wanda ya sha daga wannan tafkin har abada ba zai sake wato kishirwa ba, har abada ba zai sake kishirwa ba. Sannan akwai hadisin Imam Muslim daga sahabi Huzaifa ibn al-Yamani, Allah shi kare da a gare shi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna haudi la ab'adu min aila ila adin, haudi na fadinsa yafi fadin garin Aila da kuma Adin, wallazi nafsi biyadihi la'aniyatuhu aktharu min adadin nujum, manzo Allah yace na rantse da wanda raina yake hannunsa yawan kofuna sun fi yawan taurarin da ke sama, wala huwa ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-asal, sannan yafi nono fari, sannan kuma yafi zuma zaki. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana siffanta mana yadda wannan tafki nashi na Al-Kautsara yake, da kuma adadin kofunan da ke ciki, da kuma yanayin yadda fadinsa yake. To a ƙarƙashin wannan za mu fahimci wasu abubuwa kamar haka. Na farko shine ruwayoyi sun zo daban-daban domin bayanin fadin wannan haudi ne. Wasu ruwayoyin sun ce daga Aila zuwa Adin, wasu ruwaye sun ce bainal madina wa san'a, fadin ya kai tsakanin mai garin madina da kuma garin san'a, kamar yadda yazo a ruwayan bukhari daga haritha ibn wahab. Wasu ruwayoyin kamar yadda yazo a ruwayan bukhari daga abdullahi dan umar, ruwayan ta ce ma baina nahiyataihi kama baina jarba wa azraj, tsakanin garin jarba da kuma garin azrah. Sannan ruwaya ta imamu muslim daga jabir bin samura yace ma baina san'a wa aila, tsakanin san'a da kuma aila. Ruwaya ibnu maja daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah shi kare da a gare shi yace ma bainal ka'bati wa baina baitul maqdis, abinda ke tsakanin dakin ka'aba da baitul maqdis. Ruwayan imamu muslim daga sahabi abu dhar. Sannan ruwayan imamu tirmidhi yace ma baina ruwayan imamu muslim daga abu dhar yace ma baina aman ila aila. Sannan ruwayan imamu tirmidhi yace ma baina adin ila uman. To yanzu tsakanin waɗannan ruwayoyin wanne ne guda ɗaya wanda zamu dauka? Kaga kamar in mutum ya dauke su salla a haka sai ce kamar akwai cin karo tsakani. Kamar yanzu in ce da kai tazaran ya kai tsakanin Bauchi zuwa Gombe, sannan kuma in ce maka tazaran kamar tsakanin Bauchi zuwa Jos, sannan kuma a lokaci guda tazaran kamar tsakanin Bauchi zuwa Kano, sannan kuma a lokaci guda kamar tsakanin Bauchi zuwa Kaduna, kaga yi tazaran ba ɗaya bane, kilometers din da ke tsakani ba ɗaya bane. Inda misali kilometers din da ke tsakani duka daga nan zuwa Gombe kilomita 150, daga nan zuwa Jos 150, daga nan zuwa Kano 150, daga nan zuwa haka dukansu 150-50, kaga sai a ce to ai dama tazaran ɗaya ne. Amma kuma akwai bambanci, wannan 170 da wannan 150 da wannan 200 da wani abu, wannan kaza da kaza. Imamul Qurtubi Allah ya mishi rahama yake cewa zanna ba'dun nasi anna hadhihi tahdidat fi ahadithil hawdi ittirabun wa ikhtilaf, cewa yace wasu daga cikin mutane suna tsammanin cewa wai wannan misalan da manzo Allah ya bayar daga waje kaza zuwa gu kaza, daga waje kaza zuwa waje kaza, kamar akwai sabani ko cin karo tsakanin su. Walaysa kadhalik, manzo Allah yace ba haka bane, Imam Al-Qurtubi yace ba haka bane. Wa inna ma tahaddatha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama bi hadithil hawd marrati adida, marrati adida, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan hadisan da suke bayani akan akan wannan haudin, ya bada labari lokaci daban-daban a wajaje daban-daban. Wa zakara fiha tilkal alfaz almukhtalifa, anan ne ya bada ya ambaci waɗannan lafuza waɗanda suke sun sassaba ma juna, mukhatiban kulli da'ifatin bima kanat ta'rifu min musafati mawadhi'iha, banza Allah yana ba mu kowani bangare bayani akan abinda suka sani na tazaran da ke tsakanin su da waje kaza. Kamar misali ya bada labari a Makka, to in yana magana a Makka to sai ce tazaran da ke tsakanin Makka zuwa Baitul Maqdis. In yana bayani ne a gari kaza sai ce to tazaran da ke tsakanin gari kaza zuwa gari kaza. Idan yan gari kaza ne suka zo suna tambaya sai ce da su tazaran da ke tsakanin garinku kaza da kuma gari kaza. Muna fahimta ku? Domin ya fahimci, a fahimci menene abin da yake nufi. Yanzu kamar misali idan ka samu wanda yake dan Gombe ne ya zo Bauchi amma bai taba zuwa Jos ba, idan ka ce masa tazaran ta kai tsakanin Bauchi zuwa Jos ba zai gane ba, to sai a ce da shi tazaran kaman tsakanin Gombe zuwa Bauchi. Mai yiwuwa kuma dan Bauchi ne shi, iya yawon sa a cikin Bauchi state ya tsaya, bai tsallaka ko ina ba. Yanzu na ce masa tazaran ya kai daga nan zuwa Gombe ba zai fahimta ba, to sai in ce da shi tazaran ta kai daga nan Bauchi zuwa Azari. Yanzu ya fahimta saboda ya san tazaran da ke tsakanin Bauchi zuwa Azari, amma bai san tazaran da ke tsakanin Bauchi zuwa me, zuwa Gombe ba. So shi ne sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai magana ma kowane bangare da irin abin da suke iya sani ta hanyar fadin ƙasa dake tsakanin garin su zuwa gari kaza, amma ba wai din akwai sabani tsakani ba, ba wai saboda akwai sabani ba. Fa yaqulu li ahli sham, in mutanen sham sun zo sai ya ce da su, ma baina azrah wa jarba, abin da ke tsakanin garin azrah da kuma jarba, tunda ku kasar ku ce kasar sham, kun san abin da ke tsakanin garin azrah zuwa jarba, to ta zaran kaman haka. Wali ahlil yaman min san'a ila adin, idan mutanen yaman sun zo kuma sai ya ce musu daga garin san'a zuwa garin adin, saboda kasar ku ce kuma kun san fadin da ke tsakani. Kamar misali ne, masu tambayan sun zo daga kasashe daban-daban, wannan ya zo daga Najeriya ne, sai ce da shi to a cikin Najeriya din tazarin kamar Kano ne zuwa Kaduna, shi yanzu wannan ya fahimta. Wannan ya zo ne daga Niger, sai ce da shi to tazarin da ke tsakanin su kamar tazarin da ke tsakanin jihar Tawa zuwa Yamai, shi yanzu ya fahimce su. Yanzu aka ce masa tazarin ya kai Kano zuwa Kaduna a Najeriya, ba zai gane ba, saboda bai taba zuwa ba. Kaga kenan babu sabani ko cin karo tsakani. Wa hakaza yace wa taratan ukhra yuqaddiru bizaman, wani lokacin kuma sai ya bada estimate din gurgurdan lokaci, time, sai ce fa yaqulu masiratu shahar, sai ce tafiyar ta kai tafiyar wata daya. Yanzu sai ka zo na kaga daga garinku zuwa wani gari ne, in aka ce ka tafi akan abun hawa madaidaici za ka tafi tsawon tafiyan shekara daya ko wata daya. Wal ma'ana al maqsud annahu haudun kabiru muttasi'ul jawanibi waz zawaya, abinda yake so duk mu fahimta shine tafki ne wanda yake mai girma, wanda yake mai fadi, bangaren sa gaba daya, gabar da yake kudu da arewan sa yana da fadi. Fa kana zalika bihasbi man hadarahu mimman ya'rifu tilkal jihad, dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama in ya tashi bada labari, sai bada labari ma duk wanda yazo wajen sa, sai bashi labari gurgurdan abin da ya sani na tazaran da ke tsakanin waɗannan garuruwan. Fa khataba kullu qaumin bil jihati allati ya'rifunaha, manzo Allah sai ba mu kowace mutane bayani akan tazaran da suke iya fahimta tsakanin garin su kaza zuwa gari kaza. Wallahu a'lam. Saboda haka malamin yake cewa to abinda zamu fahimta anan shine ba wai manzo Allah yana so ya bamu real estimate dake tsakanin gari kaza, dake tsakanin wannan haudin da shi bane. Abinda yake so mu fahimta guda ɗaya shine akwai yanayi, kowane mutane da irin yanayin su. Shi dan gari kaza in ana so a kambama abun a idon sa, a kambama fadin abun a idon sa, sai a ce shi daga gari kaza zuwa gari kaza. Akwai wanda wata kila tsakanin garuruwan su ba su da fadin land, ba su da fadin yanayin laldin su, babu fadi, so an ce mai daga gari kaza zuwa gari kaza ma ya riga ya saba wannan daukan ta yake kaman daga unguwa zuwa unguwa, to sai an cilla shi can. Akwai wanda kuma suna da fadi, so gurgurdan yanayin hankalinsa da yanayin yadda mutane suke, gurgurdan yadda za a yi musu bayani. Misali, wanda yake zaune waje ɗaya bai taba zuwa guka za ba, da wanda yake yawo, wanda ya saba yawo yanzu, da wanda bai taba yawo ba, shi kifin rijiya ne, kullun a gari ɗaya yake zaune. Idan aka ɗauke shi yanzu aka yi tafiyan awa uku da shi, gaba ɗaya sai ya ji ya gaji. Daga nan zuwa Gombe in aka tafiyan awa biyu da shi, awa biyu da abu, sai ya ji ya gaji, saboda bai saba ba. Amma wanda ya saba tafiya Legas yanzu, ya ga ce mishi tashi daga nan tafi Gombe, sai ga kamar unguwa zai tafi, saboda ya saba tafiya. So kowa da gurgurdan hankalinsa. Misali yanzu, idan ka samu ɗa a cikin mahaifiyarsa, inda za a sa masa hankali a cikin mahaifiyarsa, a ce da shi akwai wani waje a duniya da ya kai faɗin masallacin nan, ba zai yadda ba, hankalin shi ba zai ɗauka ba. Dalili saboda me? saboda shi a wannan lokacin wata 8 taran nan iya abin da ya sani a fadin rayuwarsa gaba daya shine cikin mahaifiyarsa, iya inda yake gani shine ba wani waje mai fadi da ya wuce wannan cikin mahaifiyarsa da yake rayuwarsa a ciki. So a lokacin da yake cikin mahaifiyarsa nan, inda za a sa masa hankali a ce da shi zaka zo wani waje wadda fadin wajen ya kai a samo ire-iren mahaifiyarka masu ciki a sa su guda 1000, wajen ba zai cika ba, hankalin shi ba zai dauka ba. Saboda me? Saboda iya inda ya sani kenan. Amma lokacin da ya fito sai kalli ga waje ne mai fadi wanda ya saba mu abin da ya sani a lokacin da yake cikin mahaifiyarsa. So kaga kenan, ashe kowa da gurgurdan hankalinsa da gurgurdan kuma yadda yake daukan girman abu. Akwai abin da in an fada ma wani a wajensa babba ne mai girma ne, shi ko wani an fada mishi ba komai bane a wajensa, ba wani abu bane. Jama'a muna fahimta ku? Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana bayani akan yanayin wato wannan haudi nashi. Abu na gaba shine menene bambanci tsakanin al-haud da kuma al-kauthar, shin dukansu abu ɗaya ne ko kuma akwai bambanci? Malamai sun yi bayani cewa shi al-kauthar da Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka al-kauthar, wannan al-kauthar din malamai suka ce shi wannan tafki ne, kogi ne da yake cikin gidan aljanna, sai an shiga aljanna kafin za a gamu da shi. Wannan haudin kuma yana filin alkiyama ne, wannan yasa hadisai suka nuna cewa ma wannan haudin yana bakin siradi ne wanda ya tsallake siradi, to sai a bashi wannan ruwa daga wannan haudin sai ya sha. Saboda haka shi al-kauthar yana gidan aljanna ne, daga cikinsa ake bubbuko ruwan da zai shigo zuwa wannan haudin da za a shayar da mutane a wato tafki na a haudin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake filin alkiyama, wanda yake mahshar. Sannan kuma shi wannan haudin kamar yadda malam ya fadi anan, wal haudin ladhi akramahu Allah ta'ala bihi, haudin da Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi, ghiyathan li ummatihi, dan dauki ga al'ummarsa. Shi wannan haudin ga mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dauki ne, agaji ne, taimako ne. Shi kuma annabi a haƙinsa wannan haudin karama ce ta shi, shi sai ya ce wal haudin ladhi akramahu Allah ta'ala bihi, karrama annabi Allah ya dai bashi wannan, mu kuma al'ummarsa an ba mu annabi mu wannan ne domin ya zama ghiyathan lana, dauki ne, agaji ne a gare mu. Sannan malamai sun yi bayani akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da suke bayani dangane da waɗanda za su zo domin su sha ruwa daga wannan haudi amma mala'iku su kada su, kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri, Allah shi kare da a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana faradukum alal haud faman warida hu shariba min, zan jira ku, zan fara gaba inje in jira ku a bakin tafki, duk wanda yazo ya sha daga yazo bakin wannan tafkin zai sha, waman shariba minhu lam yazma ba'dahu abada, duk wanda kuma ya sha daga wannan tafkin ba zai ƙara kishirwa ba har abada, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, akwai mutanen da za su zo su ce suna so su sha daga wannan tafki, manzo Allah ya ce na san su sun sanni, thumma halu baini wa bainahu, amma kuma sai a sha makance tsakanina da su, suna so su zo sai kuma a tare su, fa aqulu sai in ce innahum minni, su ma mutane na ne ku bar su, fa yuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak, ai baka sani ba bayan babu kai sun canza maka addini, addinin da ka zo da shi sun canza, sun kawo bid'o'i, sun karyata abubuwan da ka zo da su, sun kawo nasu, annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di, duk wanda ya canza bayan bana nan to nisa nisa ai baya baya da shi, da ka bai da rabuwa nan, saboda ya zama mai kirkiran bidiyoyi da kuma ƙaryata sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Saboda haka wannan shine bayani akan abin da ya shafi wannan haudi da Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shi a ranar tashin alkiyama, wadda kuma wannan na ƙara nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan dukkan sauran annabawa da kuma dukkan halittun Allah baki daya. Allah ya sa mu dace. Malam ya ci gaba da cewa والشفاعه التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار, مالن yake cewa ceto wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tanadar ya jinkiltata don amfanin al'ummarsa, wannan gaskiya ne kamar yadda aka rawaito a hadisai masu tarin yawa. Ceto gaskiya ne, akwai ceto ranar tashin alkiyama, kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mana bayanin ceto a hadisai masu yawa, kamar yadda Allah ta'ala yayi mana bayanin su a cikin ayoyin alqur'ani. Lafazin ash-shafa'a malamai suka ce abin da yake nufi shine at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfa'atin mashru'atin lahu aw daf'i madallatin an, shine ka shiga tsakiya tsakanin wani da wani domin ka jawo ma wani wani amfani ko kuma tukkatun kuɗi masa wata cutarwa. Wani yana da wata bukata a wajen wani, shi ba zai iya isa ya bi don ya roƙi bukatar ba, ka shiga tsakiya tsakaninsa da wanda zai roƙi bukatar a wajensa, wannan shafa'a ce. Ko wani abu ne na cutarwa da wani ya shiga, in ba a samu wanda ya shiga tsakiya ba zai samu matsala, to ka shiga tsakiya domin wannan abin ya kawo, wannan ita ma mai ce shafa'a ce. Shafa'a ceto bangarori ne guda biyu, akwai ceto a nan duniya, shine kai ma mutum alfarma a nan duniya, kamar yadda Allah yake cewa man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Allah yana cewa duk wanda yayi alfarma mai kyau ya roka mu wani alfarma don ya samar masa da wani abu na amfanarwa, karatu ne, aiki ne bayan ya cancanta, ko kuma ya tunkuɗe masa wata cutarwa, zargi aka daura masa wanda bai cancanta ba, ko wani abu makamancin haka, bashi wani yake bin sa ya shiga tsakani don ya biya masa ko ya yafe mishi, ya roƙa mishi a yafe mishi, yayi laifi ma wani ya shiga tsakani don ya roƙa masa yafiya, Allah ya ce ya kullahu nasibun minha, zai samu lada. Amma wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan, wanda kuma yayi ceto mummuna ya shiga tsakani don a ba ma wani aiki bayan ya san bai cancanta ba, a watsar da waɗanda suka cancanta, hukunci ya hau kan wani ya shiga tsakani don a janye hukuncin, a fasa hukuncin bayan ya cancanci a yi masa hukunci, Allah ya ce wannan ya kullahu kiflun minha, shi kuma zai samu kwamashi na zunubin, duk abin da aka aikata zai samu zunubi a ciki. To kaga wannan ceto a duniya kenan. Akwai kuma ceto a lahira, wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana bayani. To ceto a lahira ita ma kashi biyu ne, akwai ceto al-muthbita wanda ta tabbata cewa za a yi ta, akwai kuma ceto na ƙarya wanda bai tabbata ba. Ceto wanda ya tabbata za a yi, Allah ya mana bayani a cikin Al-Qur'ani, kuma ya mana bayani cewa ta shafi zallan waɗanda suka mutu da tauhidi, duk wanda ya mutu yana shirka to ceto ba za ta amfani shi ba. Allah yana cewa man dallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi, waye isa yayi ceto a gaban Allah in ba da izinin Allah ba. A wata aya yake cewa wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun, ba wanda za a ceta, ba wanda zai yi ceto sai wanda Allah ya dalishi. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ranan alkiyama rana ce da ceto ba za ta yi amfani ba sai ga wanda Allah ya bashi izini yayi ceto sannan kuma ya yarda da wanda za a ceta shi wanda zai ceto ba zai yi ceto ba sai da izinin Allah sannan wanda za a ceta din ba za a cece shi ba shi ma sai Allah ya yarda da shi naka shi mai ceto ba katsalandan zai yi yayi ceto ba tare da izini ba sannan in an bashi izinin yayi ceto kuma ba kuma zakulo waɗanda ya ga dama ya cece su zai yi ba sai an bashi izinin yayi ceto sannan kuma a nuna masa cewa ka ceto wani da wani da wani da wani sharuda kamar haka na farko shine islamul mashfu shi wanda za a cece shi to dolan dole ya zamana yana da addinin musulunci ya zamana musulmi ne shi shi wanda zai ceto kan dama sai mai tauhidi sai ya tsallake ma tukunna kafin a zo batun ceto eh mutane biyu duka sun fada a ruwa ba sai ɗaya ya fita kafin ya taimaka ma ɗaya ya fito ba idan duka suna cikin ruwa zai fito da wani saboda haka shi wanda zai yi ceto dama already shi sai ya zama mai tauhidi duk wanda ya mutu yana shirka shi automatic dama dan wuta ne shi ba ma batun yayi ceto ake ba dan wuta ne shi jama'a muna fahimta ko dan haka shi wanda za a ceta to dolan dole ya zama na musulmi ne shi kamar inda Allah yake cewa wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kazimin ma lil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta Allah yake cewa ka gargade su kai musu gargadi akwai wata rana wadda ta kusanto ta matso lokacin da zukata za su iso makogoro saboda bakin ciki da damuwa Allah ya ce azzalimai kafirai kenan wal kafiruna humu zalimun wanda mu suka mutu da kafirci ba su da wani majibanci ko wani mai ceto wanda za a yi masa biyayya ballantana ya je ya yi magana ya ce a ɗauke su a kai su aljanna bayan sun mutu da shirka da kafirci ba wanda isa Allah ya tsare mu sannan sai Allah ya yarda sharadi na biyu kenan sai Allah ya yarda da wanda zai yi ceton da wanda za a ceta sai Allah ya bada izini wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah ya ce mala'ikun da suke saman nan kaf ceton su ba zai amfani ba ranar alkiyama sai bayan Allah ya bada izini ma wanda ya ga dama yayi ceton sannan kuma ya yarda da wanda za a ceta yauma idhil la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla sharadi na uku shine idhnullahi ta'ala bi shafa'a yanzu wancan Allah ya yarda da wanda zai yi ceto ya kuma yarda da wanda za a ceta to sai Allah ya bada izini kuma ya ce je ka fara ceto man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni Allah yana cewa a wata ayar ma min shafi'in illa min ba'di idhni zalikum Allahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkaru to ceto na tabbas wanda za ta faru tana da nau'uka daban-daban na farko akwai ceto da mala'iku da su yi da annabawa da mu'minai kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ce ran ya ce Allah zai ce ran tashin alkiyama mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto mu'minai sun yi ceto babu wanda yayi saura sai arhamur rahimi mafi jin kan masu jin kai kaga anan ya tabbatar da cewa mala'iku sun riga sun yi ceto annabawa sun riga sun yi ceto mu'minai sun riga sun yi ceto yanzu sauran ceton wa sauran ceton Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai hadithi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana bayani dangane da mu'minai idan sun tsira daga wuta Allah ka sanya mu ci wanda za su tsira daga wuta idan sun tabbatar cewa sun tsira ga su nan sun tsallake ga kuma wasu daga cikin ƴan uwansu su kuma za a kai su wuta ko kuma ma an kai su wuta su waɗannan mu'minai sai su ce rabbana ikhwanuna ya ubangijinmu akwai ƴan uwanmu suna wuta kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana tare muke sallah da su a masallaci tare muke azumi da su tare muke aiki kaza da kaza da su sai dai sun yi wasu ayyuka wanda sun cancanci a yi musu azaba kuma yanzu haka suna wuta Allah sai ce da su izhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhriju ku je ku duba wuta duk wanda ku ga a zuciyarsa akwai kwayen zalla na imani ku fito da shi ku ciro shi daga wuta wa yuharrimu Allahu suwarahum 'ala an-nar Allah zai haramta ma wuta cin naman su da haka za su shiga su fito da ƴan uwan su kuma ba za su ji zafi ba fa ya'tunahum wa ba'dhum qad ghaba fi an-nar ila qadamihi manzo Allah ya ce za su zo su same su akwai wanda wuta ta cinye shi zuwa idon sawunsa wa ila an safi saqaihi wani zuwa rabin kaurinsa fa yakhrujuna man araf sai su fito da wanda suka san su thumma ya'uduna sai su sake komawa fa yaqulu Allah sai ce da su izhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa akhriju ku duba dole ku samu a cikin zuciyarsa akwai abin da ya kai girman kaman girman rabin dinari wancan kaman dinari daya wannan kaman girman rabin dinari kaman girman rabin kwantala na imani ku fito da shi fa yakhrujuna man arafu su fito da wanda suka sani thumma ya'uduna sake koma su roki Allah Allah ya ce izhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dharratin min imanin fa akhrijuhu duk wanda ku samu akwai kwayan zarra na imani a zuciyarsa ku fito da shi da aka sai su yi ceto wannan ruwayan Imam al-Bukhari da Muslim sannan akwai ceto wadda ita ke ita ce ceto mafi girma ita ce ash-shafa'atul uzma ash-shafa'atul uzma shine ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai wadda Allah ma ya saurari mutane ran tashin al-qiyama to ba wanda ya kai ya je neman wannan alfarman sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a saurari jama'a ma a ce ƴan wuta su tafi wuta ƴan aljanna su tafi aljanna kowa ya san matsayinsa to ba wanda ya isa ya nemi wannan alfarma a saurare shi in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce ash-shafa'atul uzma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi cetolan tashin alkiyama kuma wannan shine matsayinsa da yake da shi na wato al-maqamul mahmud matsayi abin yabo wanda kowa sai ya jinjina masa ya yaba masa saboda wannan matsayin da ya samu ne yaje yayi ceto ya roki alfarma a zo ayi ma mutane hisabi dan wuta a kai shi wuta dan aljanna a kai shi aljanna Allah ka sa mu cikin ƴan aljanna sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shine zai yi ceto alfarmarsa ce za a bude kofar aljanna duk wani mumini ya shiga aljanna to alfarman manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ya roki alfarma aka bude aljanna shine zai fara kwankwasa kofa domin mutane su shiga aljanna eh sannan akwai mutanen da ayyukan su na kwarai da miyagun ayyukan su sun zama iri daya kaga Allah ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatir radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya in mizanin ayyukan alherin mutun yayi nauyi to dan aljanna ne in mizanin yayi sako-sako to yayi akai shi wuta hawiya to su kuma waɗannan da kyawawan ayyukan da miyagun ayyukan kansu daya to su wannan asali za a je a saka su ne a kan dutsen wato tozalla arafi akan dutsen araf wa bainahuma hijabu alal arafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahu to wannan su ne wanda da daura su akan dutsen araf to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai roka musu ceto a sauko da su daga kan wannan dutsen a wanke su a shigar da su aljanna sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai roki alfarma ga wasu daga cikin ƴan aljanna suna cikin ƴan aljanna amma a ƙara musu daraja a aljanna daga jannatul ma'awa ko jannatu adnin a daura sama zuwa jannatul firdausi Allah ka sanya mu daga cikin su akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai roka musu alfarma cikin wanda suka mutu da tauhidi a fito da su daga wuta a kawo su aljanna sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai roki alfarma ga wasu sun cancanci shiga wutan amma tun kafin su shiga wutan zai rokan musu alfarma a fasa kai su wutan a shigar da su aljanna. Akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai roka musu alfarma a shigar da su aljanna ba tare da hisabi ba, ana busa kaho to alfarman annabi sallallahu alaihi wasallama da zai roka musu sai a kai su aljanna ba tare da hisabi ba, Allah ka sanya mu a cikin su. Akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai roka musu alfarma a sassauta musu azaban wuta, kamar babban sa Abu Talib ya mutu yana kafiri ba zai shiga aljanna ba. To abinda annabi ya faɗa a hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shine zai roƙan masa alfarma a ciro shi daga cikin wuta a sanya shi a saman wutan, azabar da za a masa shi da wuta kawai shine a sanya masa takalmi na wutan jahannama amma yaghli minhu dimaghuhu, kwakwalwarsa tana tafasa a haka. Wannan shine ahwanu nasi azaban yawmal qiyama, mafi saukin azaban wuta kenan. Allah ka tsare mu daga azaban wuta. To wannan shine bayani akan nau'ukan ceto wanda suka tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar mana da su cewa za su faru a ranar tashin alkiyama. Akwai dalilai da ke sa mutum ya samu ceto. Na farko shine yawan karatun Qur'ani. Manzo Allah ya faɗa hadisi cewa ikra'u alqur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi, ku karanta Qur'ani domin zai ceci ma'abotansa. Na biyu shine yawan azumi, kamar yadda ya faɗa a hadisi as-siyamu wal qur'anu yashfa'an lil 'abdi yawmal qiyama, da azumi da alqur'ani za su ceci bawa ran tashin kiyama. Qur'ani zai ce Allah na hana shi bacci kullun cikin dare yana karatu ka bani ceton sa, azumi zai ce Allah na hana shi ci da sha da sha'awan sa tsawon wuni guda, Allah ka bani ceton sa, Allah sai ya ba su ceton bawa ya ce ku kai shi aljanna. Sannan idan mutun ya mutu a samu mutane 40 wanda ba sa shirka tsaya akan gawansa. Manzo Allah ya faɗa a hadisi cewa ba musulmi da zai mutu a samu mutane 40 da ba sa shirka tsaya akan gawansa sai Allah ya ba su ceton sa. Sannan akwai maimaita kiran sallah lokacin da lalan yake kiran sallah, da kuma salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da roka masa wasila. Manzo Allah ya faɗi cewa duk wanda ya aikata haka hallata lahu shafa'ati, cetona ya tabbata gare shi. Sannan akwai shahada fi sabilillah, mutum ya mutu a hanyar Allah. Sannan bangare na biyu na ƙarshe da ya kamata mu tsaya akan shi shine ceto ash-shafa'atul munfiya, ceto wadda Qur'ani ya kore cewa babu shi, wadda ba zai amfani ba. Na farko shine Allah yana cewa cikin Al-Qur'ani wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Allah yana cewa ku ji tsoron ranar da in ta zo wata rai ba ta iya wadatar da wata rai da komai. Sannan ba za a karɓa ceto daga kowa ba, sannan kuma ba za a karɓi fansa ba, kuma ba wanda zai taimaki wani a cikinsu. A wata ayin yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Allah yana cewa ya ku masu imani ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi, gabanin wata rana ta zo wadda a wannan ranan babu saye da sayarwa, babu kauna ko soyayya, babu ceto a wannan ranan. Allah yana cewa a wata ayan wa anzirul ladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun. Kagargadanci waɗanda suke tsoron ran da za a tattara zuwa ga Ubangijinsu, ba su da wani majibanci ko wani mai ceton su kuma bayan Allah. A wata ayan Allah yana bayani dangane da maganar da ƴan wuta za su yi cewa famalana min shafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Za su ce yanzu gashi mun rasa wanda zai cece mu, mun rasa wani aboki mai kauna wanda zai zo fitar da mu daga cikin wuta, ina ma a ce a maida mu duniya da mun imani. A wata aya yana cewa wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kadhimina maliz zalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Azzalumai mushrikai ba su da wani masoyi ko wani ne ceto da za a taimake da za a yi masa biyayya. Sannan akwai waɗanda Allah ya yi bayani cewa rashin yin sallah a duniya ya sa duk ceton masu ceton nan ba zai amfane su ba. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar, in an tambaye su me ya kawo ku wuta, qalu lam naku minal musallin, zai ce ba ma sallah, wa lam naku nu'imul miskin, ba ma ciyar da miskinai bayan muna da dama, wa kunna nakhudu ma'al kha'irin, muna kutsawa cikin ayoyin Allah tare da masu kutsawa, wa kunna nukadhibu biyawmiddin, muna ƙaryata ran tashin alkiyama, hatta atana al-yaqin, yau kuma ga yaqini mun gani, sai Allah ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, wayannan ceton masu ceto ba za ta amfane su ba. Kenan akwai ceton da ba zai amfani ba ranar alkiyama, shine ceton da mutum zai ce zai yi shi ba tare da izinin Allah ba, wannan ba zai amfani ba. Sannan kuma koda an ba da izini wa mai ceto, in wadda za a ceta din bai cancanci a cece shi ba, ceton ba zai amfani ba. Daka za a yi ceto ne in wadda zai yi ceton ya cancanci ya yi ceto, wadda za a cece shi shi ma ya cancanci a cece shi. Idan aka samu kalal a ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan, to ceto ba zai amfani ba. Ga mai ceto ya cancanta, amma wadda ke buƙatar a cece shi bai cancanta ba, ba zai yi masa amfani ba. Ai gashi yanzu kafirai suna ci ba famala na bin shafi ingo, suna neman ina wadda zai cece shi, suna neman da zai cece su. Saboda haka wannan shine ash-shafa'a al-munfiya. Sannan akwai wanda manzo Allah ya ce, ya faɗa hadisi ya ce, innal la'anina la yakununa shuhada'a wala shufa'a yawmal qiyama, duk mutumin da yake yawan tsinuwa abu kaɗan ya ce Allah ya tsine masa, abu kaɗan ya ce Allah ya tsine masa, motsi kaɗan ya ce kai wani tsinanne ne, kaza da kaza tsinanne ne, annabi ya ce wannan ba a karɓan shaidansa. Sannan kuma ranar tashin alkiyama ba zai taɓa yin ceto ba, ba zai ceto ba. Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah ya shafe mana. Sallallahu alaihi wasallam mubaraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.